الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne mu mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 21 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma uku ga watan takwas shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Isa na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata kwarai zai iya yi wai idan aka yi jami'in azzahar da la'asar na fila da ake kiransu a rawati mutum sai ya tashi ya yi na fila da ake yin raka'a biyu bayan azzahar kwarai na'am
mutum ne suka samu matsala da iyalansu sai suka yanzu take ta har sai da aka yi mata da wani abu aka zo yana iya cewa wai ya mina ko kuma sai an sake sabon salati
to idan mutum ya saki mace matukar ba ta gama idda ba in saki koma bayan uku ne to yakan iya dawo da ita amma matukar ta gama idda dole sai ya sake biyan sadaki an yi zama na musamman an sake daura aure in mai yin jini ce kafin ta yi jini uku na uku to wannan yana iya dawowa da ita kamar yadda malamai suka samu sabani akan wannan mas'ala akan da a karkashin fadar Allah subhanahu wata'ala wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun lafazin quru jam'i ne na qar shi qar a larabci yana daukan ma'anar jinin al'ada kuma yana daukan ma'anar wato tsarki ubangiji ta'ala yace wal muqallaqatu matan da aka saka ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun su yi jira wato jini uku ga kawunansu ko kuma ka ce su yi jiran tsarki uku to a nan malaman da suka tafi akan cewa alƙar abinda ake nufi al'ada kenan in ta yi al'ada ta farko ta yi al'ada ta biyu kenan kar mutum ya sake ta fara ta uku in dai ta riga ta fara al'ada ta uku to shi kenan ta masa nisa waɗanda suka tafi akan cewa alƙar abinda ake nufi tsarki kenan in ta yi al'ada ta farko ta samu tsarki ta yi al'ada ta biyu ta samu tsarki idan ta fara al'ada ta uku to kar ya bari ta samu tsarki matukar ta samu tsarki kenan babu 'yancin ya dawo da ita idan ku mai ciki ce to matukar bata haife cikin ba, an gane ko matukar bata haife cikin ba. Idan ku ya kasance yarinya ce karama wadda bata fara al'ada ko dattijuwa wadda ta yanke kauna game da zawwar jinin al'ada, to wannan iddas wata uku ne. An gane ko kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, wallahi ya isna min al-mahiri min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid. To dan haka dai a takaice ba maganar wata uku ba ake kenan. A nan in mai jini ce matukar ba ta yi jini uku, yana da ƴancin da zai dawo da ita in dai saki bai kai ƙarshe ba. Kuma hallo matukar sakin ba kulu ba ne. In mai ciki ce kafin ta haife ciki, in ya isa ce ko kuma wadda take ƙarama bata fara al'ada kenan matukar bata cike wata uku, yana da ƴancin da zai dawo da ita. Na'am. To hadisi ne wannan dai, fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kamar yanda wani ne ya kai kukan cewa mahaifinsa yana yanda ya ga dama da dukiyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa da kai da abin da ka mallaka na dukiyar gaba ɗaya na mahaifinka. Wannan hadisi yana nuna cewa mahaifi dan ya ci dukiyar ɗansa ya ci halak. An gane ko? Illa kasancewar a nan kar ya ga cewa an ba shi damar ya yi almubazzaranci da dukiyar ya ɓannata masa sai yanda ya ga dama. A shari'a ta ba shi damar ya ci daga cikin dukiyar ɗan shi da halin kyautatawa, in dai da hali ne na kyautatawa buƙatu na yau da gobe, to wannan ba laifi ba ne. Amma in dan ya ɓannata dukiyar ya yanda ya ga dama da ita, wannan bai dace ba. Wannan yana nuna shi mahaifi yana da ƴancin taɓa dukiyar ɗan shi ba sai ma ya nemi izinin shi ba, amma shi ɗa baya da ƴanci game da dukiyar mahaifinsa sai in an ba shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabu Shahadat, mun tsaya ƙarshen babi na goma, wanda babi na goma kamar yadda bayani ya gabata ya zo ne dangane da abinda aka faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na kashidi da barazana game da shaida ta ƙarya. Shaida ta ƙarya al'amarinta al'amari ne mai girma. Kamar yanda malam ya zo mana da ayoyi guda biyu a ƙarƙashin baban kafin hadisan da suke barazana ta azaba game da wato shaida ta ƙarya. Aya ta farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Furqan, wallazina la yashhaduna zura, ibadur rahman, bayin Ubangiji mai gamammiyar rahama wanda Allah ya jingina su zuwa kansa ba dan komai ba, dan ya nuna mana karamcinsu da matsayinsu da darajarsu a gurin shi, wanda Allah ya siffanta su da sifofi sun wuce a lissafa a cikin waɗannan ayoyi. To yana daga cikin sifofinsu shine yace wallazina la yashhaduna zura, wato su ne waɗanda ba sa shaida ta ƙarya. An gane ko? Lafazin azur kamar yadda bayani ya gabata shine mutum ya kyautata abu ya kawatar da shi ya siffanta shi da saɓanin siffar shi har sai mutum ya kai yana zaton wannan abu haka yake saɓanin yadda yake, shine ake kira at-tazmir kenan. Ka kyautata abu ka kawata shi ka bashi siffar da ba tashi ba har wanda kake siffanta ma yayi zaton cewa abin nan haka yake alhali ko ba haka bane to shine ubangiji ta'ala yace wallazina la yashhaduna zura wato sune waɗanda ba sa shaida ta ƙarya kaga wannan aya tana nuna mana shaida ta ƙarya abin zargi ce a gun ubangiji subhanahu wata'ala dan haka ya wanke bayi na gari cewa ba sa irin wannan shaida ta ƙarya sana aya ta biyu na cikin suratul baqara fadar ubangiji ta'ala wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim ubangiji ta'ala yace kada ku koyi shaida in dai kun dauki shaida aka nema ku bada to kar ku koyi shaida ubangiji ta'ala yace wa man yaktumha duk wanda ya koyi shaida yake bayar da ita fa innahu athimun qalbu ya san da cewa zuciyarsa wato ta dau wani zulubi mai girma a gun ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wallahu bima ta'maluna alim ubangiji ta'ala mai matukar sani ne dangane da abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labari a ranar kiyama kai kana ganin cewa ka uyi abu ba wanda ya sani a zuciyarka to kai a banza masanin abin da ke buye da bayyane yana sanar da shi kuma zai baka labari dangane da shi a ranar kiyama kamar yadda yake cewa yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsabullahu wa nasu wallahu ala kulli shay'in shahid shine yace wallahu bima ta'maluna alim ubangiji ta'ala mai matukar sani ne dangane da abin da kuke aikatawa kenan in har ma ka koyi shaida ka ki bayar da ita to ka san da cewa kai laifi mai girma a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai baka labari ya sanar da kai dangane da abin da ka aikata kuma ya sakauta maka da abin da ka cancanta to dan haka ita wannan aya tana nuna mana harancin koyi shaida koyi shaida da shaida ta ƙarya sun yi tarayya domin gaba ɗayan su hanya ce ta tozartar da haƙƙin ma'abucin haƙƙi saboda wanda zai zo ya bada shaida ta ƙarya zai tozartar da haƙƙin mai haƙƙi haka wanda ana buƙatar shaida ya koyi shaida yake fitowa ya faɗa shi ma ya tozartar da haƙƙin mai haƙƙi don haka dukkan su sun yi tarayya wato a wajen zunubi aya ta uku tafsirin ta balan ya zo da shi shine yace talwu alsinatakum bishahada wannan kuna cikin suratul nisa fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lilwalidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u alhawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai ku zamanto masu kai matuka a wajen tsayawa game da tabbatar da adalci kuma ku zamanto masu kai matuka a wajen tsayawa domin ba da shaida saboda Allah walau ala anfusikum koda ga kawunan ku koda abu ya shafi kanka to kai adalci kuma in zaka bada shaida ka bada shaida ta gaskiya awil walidaini ko kuma ga mahaifa wal aqrabina da wadanda suke dangi na kusa in zaka bada shaida akan mahaifinka ko mahaifiya ko akan wani dan uwa na kusa to ka bada shaida saboda Allah kuma kai adalci sai yace in yakun ganiya in shi wanda zaku bada shaida akan sa ya kasance mawadaci ne to kar ku kallo wadatarsa an gane ko ku ce a irin suwa na aibe kamata ba a fito a ce sun yi kaza kar ku kallo wadatar shi in ma wani matsayi yake rike da shi to kar a kallo wannan matsayi wallahu aulahu aw faqiran ko kuma ya kasance talaka ne kar ku kalli talaucin sa ku tausaya masa wallahu aula bihima ubangiji ta'ala shi ne mafi dacewa game da su mafi cancanta game da su kenan in har wadata ce to sai ka kalli cewa ubangiji ta'ala shi ne fa mawadaci wadatar da ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe kuma in kana ganin cewa talaka ne ka tausaya masa ka giba da shaida saboda Allah to ka tabbata cewa ubangijin da ya dora masa talauci yafi ka tausaye shi shine yace wallahu aula bihima sai yace fala tattabi'ul hawa anta adilu kar ku bi son zuciya anta adilu dan kada ku kauce ma tafarki madaidaici domin shi bin son zuciya yakan kai bawa zuwa kauce ma tafarki wanda yake madaidaici sai yace wa in talu idan kuka karkatar da harshinanku game da shaida kenan maimakon ga yanda al'amari yake sai kuka canza ko kuma kawo mutun yayi wani gunguni yake fitowa fili ya faɗi gaskiya shine yace auturidu ko kuma kuka bijire kuka ki baya da shaida an nema ku ba da shaida kawo mutun ya bijire yake badawa sai yace to fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ku tabbata cewa ubangiji ta'ala mai matukar sani ne game da abin da kuke aikatawa yana sane da duk abin da kuka bayyana da abin da kuka buye kuma zai ba ku labari dangane da shi a ranar kiyama dan haka ita ma wannan aya tana nuna haramcin mutum ya jirkita shaida an gane ko ya bata wata huska ta daban ba hakikanin yanda al'amarin yake ko yayi wani dungu yake fitowa fili ya faɗi gaskiya yanda al'amarin yake ko kuma ya bishire yake bada wannan shaida an nema ya bada shaida ya bishire yake badawa to wannan dukkan shi haramun ne domin duka sun yi tarayya game da sarayyar da haƙƙi shine malam ya zo mana da hadisai guda biyu a ƙarƙashin baban hadisin Anas dan Malik Allah ya karama masa yadda da hadisin Abu Bakra wanda hadisin Abu Bakra shine hadisi na ƙarshe a baban ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salasan manzon Allah yace ku saurara shin yanzu ba zan ba ku labari game da mafi girman manya-manyan laifuka kamar yadda bayani ya gabata wannan yana nuna mana laifuka da bayi suke aikatawa sun kasu kashi biyu akwai as-sagair kankanan laifuka akwai kuma al-kaba'ir manya wanda bayani ya gabata ba so ɗaya ba so biyu ba ta hanyar da ake tantance manyan laifuka da kankana kamar yadda malamai suka yi bayani suka ce duk aikin da ubangiji ta'ala ya yi kashe ni da barazana ta uquba akan mai aikin a nan duniya ko a makoma lahira to wannan ya nuna cewa babban laifi ne ko kuma ubangiji ta'ala ya nuna yayi fushi ga mai aikata aiki kaza ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan ma yana nuna cewa aiki ne wanda laifi ne babba ko aikin da Allah ya yi inuwa ko manzon sa akan mai aikata laifin to wannan shi ma ya nuna cewa laifi ne babba ko kuma Allah ya ce ba shi ba mai aikata kaza ko manzon shi ya ce ba ni ba mai kaza wannan yana nuna cewa babban laifi ne ko kuma laifin da aka shar'anta wani haddi a kan shi wannan shi ma yana nuna cewa babban laifi ne kenan duk abin da yake koma bayan haka waɗannan su ne ake kiransu kankanan laifi kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima wannan aya tana tabbatar da cewa laifuka sun kaskashi biyu akwai as-sagair akwai al-kaba'ir haka kuma fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na cikin sahihu muslim yana fada yana cewa as-salawatul khams waljumu'atu ila aljumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idhajtunibatil kaba'ir kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya kasa shirka kashi biyu yake cewa iyyakum washirka al-asghar qalu wa ma shirku al-asghar qala ar-riya shine anan yace ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir manzo Allah yace ku saurara ala ana kiranta adatu tambi ma'ana karkade kunnan ka kashe an gane ko ka bada tunaninka da hankalinka kaji menene za a faɗa maka, shine yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Manzo Allah yace yanzu bazan ba ku labari game da mafi girman manya-manyan laifuka. Talatan, sai da manzo Allah ya maimaita wannan kalima su uku, wanda wannan salo ne na karantarwa domin ƙara jan hankali wanda ake masa faɗa kenan, ya tattara tunaninsa da hankalinsa ya ji menene za a faɗa masa. Qalu bala ya rasulullah, suka ce ƙwarai ya manzon Allah, muna buƙatar ka faɗa mana. Qala, sai manzon Allah ya ce al-shirku billahi, haɗa bautar Allah da wani. Bayani ya gabata, in aka ce shirka shine tasuwiyatu ghayrillahi ma Allah fi ma huwa haqqun lillahi, ko kuma fi ma yahtassu billahi azza wajal, daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake kwanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ma shirka a cikin rububiyya ko al-wannan uluhiyya ko al-asma' wa sifat, gaba ɗaya bangarorin nan uku na tauhidi shirka tana shiga, tana kasancewa kowane bangare. Shine yace al-ishraku billahi, haɗa bautar Allah da wani shine laifin da yafi kowane laifi girma. Kamar yanda akan bawa babu wani haƙƙi mafi girma sama da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bawa, to haka babu wani laifi akan bawa laifi wanda yake mafi girma sama da tauye haƙƙi na mahaliccinsa. Don haka shirka ta zamanto ita ce zaluncin da yafi kowane zalunci, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce inna shirka la dhulmun azim. Na biyu sai ce wa uququl walidaini, da rashin da'a ga mahaifa, saba ma mahaifa su ce kai kaza ko ka daina kaza, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Wannan shine laifi wanda yake na biyu daga cikin manya-manyan laifuka, wanda rashin da'a ga mahaifa laifi ne wanda Allah baya bari sai an je kiyama. Tun daga duniya Ubangiji ta'ala yake fara dandana ma mai laifin mummunan sakamako, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Laifuka guda biyu Allah baya bari a je kiyama. Laifi na farko rashin da'a ga mahaifa, laifi na biyu shine yanke zumunci, na uku shine wato zalunci. An gane ko da zalunci da yanke zumunta da rashin da'a ga mahaifa, wannan ba sai an je kiyama ba. Domin bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala babu wani haƙƙi mafi girma akan bawa sama da haƙƙin mahaifa. Don haka a nan wato ya biyo baya ya ce wa uququl walidaini, da rashin da'a ga mahaifa, wa jalasa wa kana muttaki'an. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke wannan bayani wato yana kishigide, wa jalasa sai ya tashi ya zauna. Faƙala, sai manzo Allah ya ce ala ku saurara wa qaulu zura, wato da faɗa ta ƙarya. A wata riwaya in ya ce ala wa qaulu zura, sai ya ce ala wa shahadatu zura, ku saurara da faɗa ta ƙarya, ku saurara da shaida ta ƙarya. Ƙala, sai Abubakara yake cewa fama zala yukarriruha, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gushe ba, wato yana maimaita wannan kalima yana cewa ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, hatta qulna laitahu sakat, har muka ce ina ma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shiru ya ja bakinsa ya kame, domin suna tausaya masa akan maimaita wanda yake faɗa, yake yana maimaitawa don ya nuna musu girman al'amarin, ya nuna musu munin ita shaida ta ƙarya. Amma ba don ta fi shirka, ta fi rashin da'a ga mahaifa, a saboda ta fi komai sauƙi a cikin jama'a, saboda ba su ɗauki ba shaida ta ƙarya a kan wani laifi, sun ɗauki abu ne wanda yake ɗan kaɗan bai taka kara ya ƙarya ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta maimaitawa, saboda ita shaida ta ƙarya adawa tsakaninka da mutum takan kai mutum ya yi masa shaida ta ƙarya, da abin da ya yi kama da haka. Don haka a nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi ta maimaitawa alawa qaulu zuhur alawa qaulu zuhur alawa qaulu zuhur dan haka dai a takaice nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada shaida ta kariya wato da shirka kamar yanda Allah ya hada su a cikin suratul hajji fajitani burriji samina la awsani wajtani bu qaulu zuhur wanda shaida ta kariya da fada ta kariya abu ne wanda yake mai sauki a cikin jama'a a yau wanda galibi musamman a cikin ma'aikata zaka ga wanda mutum ya zo da shahada da sunan cewa ya je ya yi karatu a jami'a kaza ya gama karatu an dauke shi a matsayin ma'aikaci wanda wannan shahadatu zuhur ce shaida ce ta kariya da kasancewar yanzu misali sai mutum yana son ya cinye wani fili na wani sai ya je ya sa a masa takardu a sa wasu datti wanda take dadadda akan wannan ba dan kuma ba dan ya danne haƙƙin mai haƙƙi kaga wannan takardu da kaje aka huddo maka sabanin wannan shaida ce ta kariya kamar yanda za a zo a sida maka fili an san filin ba naka bane ba gane shi amma sai a zo a yi takardu waɗanda suke na kariya a zo a yi su a sanya datkin da tafi waccan kin kuma alhali kai ka san da haka a matsayinka na musulmi a farko baya halatta ka saya saboda ka san shaida ce ta kariya a kai sai a baka dan lokaci a ce maza je ka a cikin wata guda ko sati biyu ka gina har ginin dare akwai waɗanda suke ba dan komai ba dan su cinye wa mutane haƙƙin su me yasa saboda sun dauki abun ba komai bane ba kamar yanda yan uwa a cikin ƙauyuka zaka ga mutum ya zo yayi shaida ta kariya akan gona cewa ai mu muna da tabbas wane ya ba wane wannan gonar ko an yi kaza ko ya saida mu alhali shaida ce ta kariya akwai wanda za a dan bashi wani abu wani ba sai an dan ba sai an bashi komai ba zai iya zawa yayi shaida ta kariya yana ganin ba komai bane ba dan haka dai a takaice shaida ta kariya laifinta laifi ne wanda yake mai girma za mu tashi babi na gaba qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu shahadati la'ama wa amrihi wa nikahihi wa inkahihi wa mubayaatihi wa qabulihi fi ta'dini wa ghairihi wa ma yu'rafu bil aswat wa ajaza shahadatahu qasim wa al-hasan wa ibn sirin wa az-zuhri wa aqa wa qala ash-sha'bi huwa amir ibn sharahin tajuzu shahadatuhu idha kana aqila وقال الحكم هو ابن عتيبة رب شيء تجوز فيه وقال الزهري هو ابن شهاب أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل له قال أصلى ركعتين وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة رضي الله عنها فعرفت صوتي قالت رضي الله عنها سليمان ادخل فإنك مملوك ما بكي عليك شيء وأجاز سمرة بن جندب رضي الله عنه الشهادة امرأة متنكبة قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي عن هشام وابن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا هاتم بن وردان قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم عقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يؤتينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. مالم الله يجي كان سنة فتاة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin shaida ta makaho. Shin makaho idan ya bada shaida za a iya karbar shaidarsa? Malam sai ya ce wa amrihi, wato da wani lamarinsa. An gane ku, wani al'amari wanda yake ya keɓanta da makaho. Wa nikahihi, wato da aurensa. Idan ya ji muryar mace ce ta masa aka aura masa, wannan aure yayi. Wa in kahihi, ko kuma aurau wannan aurasuwa, makahu yajibinci alwalaici, ka zo ka ce kana son diye shi, kuka yi da shi ya ce ya baka. Shin wannan aure yayi shi ne ya ce wa in kahihi da aurasuwar shi. Wa mubaya'atihi, wato da mubaya'a ta makaho. Wa qabulihi fi ta'zini wa ghayrihi, wato da karbar fadarsa game da sanar da cewa lokacin sallah yayi. Idan ya kasance ladaninku wato makaho ne, idan yayi kiran sallah za a iya karbar wannan sanarwa da yayi a tashi ayi sallah. Wa ghayrihi, da ma wani abin da yayi kama da haka. Sai malam ya ce wa ma yu'rafu bil aswati, da bayani game da abinda ake sani shi a gane shi ta hanyar murya. Abinda kawai ta hanyar murya ne akan iya fahimta. Shin idan mutum ya ji irin wannan murya zai iya bada shaida? A taƙaice, in aka ce ita shaida a farko dai tana buƙatar abinda ka gani da ido, abinda ka gani da idonka ka tabbatar da shi cewa haka ne. To shi kuma makaho baya gani, to menene hukuncin shaidar shi? Shine anan malami yayi bayani, yayi babi na musamman, tare da cewa akwai sabani na magabata akan wannan mas'ala. Wasu daga cikin magabata irin su al-Imam Malik, irin su al-Majirinsa Al-Layth ibn Sa'ad Al-Fahmi al-Misri,
su sun tafi akan cewa shaida ta makahu akan karba sawa'an ya dauki wannan shaida kafin ya makabce ko bayan ya makabce tare da cewa jumhurul malamai sun tafi akan cewa sai shaidar da ya dauka kafin ya makabce amma duk abin da ya dauka bayan makabcewa wannan ba za a karba ba kafin ya makabce ya ga abu ya dauki shaida akan haka to wannan ana iya karba amma in bayan ya makabce ne ba za a karba ba kama waɗanda suka tafi akan cewa kwata-kwata kawai shaida ta makahu ba ta halatta ta kowane hali sai ta hanya ta jama'a mai yawa aka samu jama'a mai yawa wannan ya ce yaji wannan ya ce haka ne wannan ya ce haka ne to a lokacin ana iya karɓar wannan kishi to shi ne anan malam ya zo da wato maganganu na magabata akan haka sai ya ce wa ajaza shahadatahu qasim Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq ɗaya daga cikin wato alwanan al-fuqaha as-sab'a masana bakwai waɗanda suke na tabi'ai an gane ko min fuqaha at-tabi'in akwai mutum bakwai waɗanda sun shahara wanda ake zano su daga cikin wato fuqaha at-tabi'in masana daga cikin tabi'ai to shi al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar yana daga cikin su kamar yadda wani malami ya jumulce su a cikin wasu ɗan baitittuka yace idza qila man fil ilmi sab'atu abhuri riwayatuhum laysat anil haqqi kharija faqulhum ubaydullah urwatu qasim sa'idun abu bakr sulaymanu kariya an gane ko ubaydullah urwatu ibn zubair Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq Sa'id ibn Jubair Abu Sanan Sa'id ibn Abu Bakr Sulaiman Khariya da Sulaiman ibn Yasar da Khariya ibn Zaid waɗannan kenan sune waɗanda suke fuqaha as-saba a takeice shine anan yace wa ajaza shahadatahu Qasim wato al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Allah ya ji kansa ya halitta wato karbar shaida ta makahu makahu in ya bada shaida za a iya karba wal hasan haka nan al hasan ibn abi al hasan al basri shi ma ya tafi akan halaccin karbar shaida ta makahu wa ibn sirin da muhammad ibn sirin wa zuhri da muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdullah ibn shihab az zuhri da aba ibn abi raba gaba ɗayan su waɗannan manyan malamai ne daga cikin tabi'ai sun tafi akan halaccin karbar shaida ta makahu wa qala ash-sha'bi al-imam ash-sha'bi shi ma yana daga cikin kibarut tabi'in amir ibn sharahiy yace tajuzu shahadatuhu idza kana aqilan shaidar makahu na halatta amma sharadi yace idza kana aqilan idan ya kasance mai kaifin hankali ne mai lura lafazin aqilan anan ba yana nihi mai hankali ba ba makahu ba ko mai ido in ba shi da hankali ai ba a karbar shaidar shi domin karbar shaida yana daga cikin sharadin ta shine ya kasance kenan hankali abin da yake nihi da aqilan anan kenan ya zamanto mai kaifin hankali mai lura mai fahimta saboda a cikin makahi akwai waɗanda Allah ya musu wannan baiwa waɗanda suna da matukar fahimta da zaran jin motsi wani makahun zai iya gane menene tahiya in yaje yana iya gane tafiyar wane da makahun da in kun gaisa da shi indai ya sanka kawai ya ce wane ne indai kun taba gaisa da shi to irin waɗannan makahi al-Imam Shafi yace ana iya karɓar shaidar su shine yace tajuzu shahadatuhu idza kana aqilan idan makahu ya kasance mai kaifin hankali ne mai matukar fahimta ne to shaidar shi tana halatta wa qala al-hakam al-hakam ibn utayba yace rubba shay'in tajuzu fi yace abu da yawa shaidar makahu na halatta a cikin shi kenan shi ya zaman tutsaka tsakiya shi dai bai hawazar da shedar makahu amma kuma bai ce ba gaba daya a karba chai rubba shay'in abu da yawa tajuzu fihi shedar makahu na halatta a cikin shi wa qala az-zuhri wato ibnu shihab az-zuhri na fada ga almajirin sa abu raja yake ce masa ara'aita ibn abbas yace ba ni labari dangane da abdullahi dan abbas law shahida ala shahadatin da zai ba da shaida da zai yi shaida akan wata shaida a kunta taruddu zaka iya watsar da shaida shi ka ce a makaho ne ba zaka karba ba domin shi ibn abbas daga baya ya makauci to shine ana al-imam az-zuhri yake fada ga almajirin sa lokacin da yake tambayar shi akan wannan mas'ala sai yake ce masa ara'aita ibn abbas yace ba ni labari game da abdullahi dan abbas law shahida ala shahadatin inda ibn abbas zai yi shaida akan wata shaida a kunta taruddu zaka watsar da shaida shi kake karba yace wa kana ibn abbas shi abdullahi dan abbas ya kasance a lokacin da ya makauci ya ba asu rajulan yakan aika wani mutum idza gabati shamsu in rana ta fada yazo ya bashi labari idan mutumin yazo ya bashi labari yace masa rana ta fada afdar sai ya ci abinci wa yasalu an alfajr kuma yakan tambaya dangane da alfajr ya tambaya shin alfajr ya keto fa idza qila lahu tala'a in aka ce masa alfajr ya keto sallar raka'a tayi wato sai raka'a ne kaga anan shi abdullahi dan abbas kadai ta hanyar sauti ne ya wadatu da wannan mutumin da yake bashi labari ba ganin shi bai in ya ce masa rana ta fada sai ya buɗe baki in ya ce masa alfajr ya keto sai ya raka'a alfajr wa qala sulaiman ibn yasar sulaiman ibn yasar shi ma dai ne daga cikin tabi'ai yake cewa ista'azantu ala aisha na nemi izini na shiga gun aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin na shiga fa arafat sauti ta sani muryata qala tace sulaiman tace sulaiman ne yake neman izini nace kwarai ni da kaina sai ta ce udkhul shigo fa innaka mamlukun ma bakiya alayka shay'un kai matsayin bawa kake matukar wani abu ya rage a kanka na fansar da aka dora maka saboda shi Sulaiman ibn Yasar bawa ne na Maimuna bintul Haris al-Hilaliya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dora masa fansa ya hado wasu kudade ya bata domin ya zaman tuda to shi duk bawan da aka dora masa fansa matukar wani abu ya rage akan shi to matsayin bawa yake misali aka dora masa miliyan 1 idan ya kawo jika 999 miliyan ba jika guda wannan jika guda da ta rage in bai cika ta matsayin bawa yake sai ran da ya cike wannan jika shine ana Aisha tace masa udkhul fa innaka mamlukun ma bakiya alayka shay tace maza shigo kai bawa ne matukar wani abu ya rage akanka dan haka wannan yana nuna halaccin bawa ya shiga gurin mace sawa'an bawan ta ne ko bawan wanin ta ne kamar yadda Aisha Allah ya ikara mata yadda akan haka take an gane ku wa ajaza samuratu ibn jundu shahadatan imra'atin mutanakkiba wato shi samura ibn jundu Allah ya kara masa yadda ya halitta shaidar mace wadda take mai niqabi mutanakkiba wadda ta rufe huskar ta kenan ya halitta shaidar ta wanda shi niqabi yakan rufe huskar mace gaba ɗayan ta to irin wannan mata ba a ga fuskar ta ba in ta ba da shaida ana iya karɓar shaidar ta shi ya halitta kaga kenan yanzu da take mutanaki ba kenan ta hanyar sauti ne kawai kamar yanda anan ita Aisha Allah ya kara mata yadda ta hanyar sauti ta fahimci cewa wanda yake neman izinin shigowa Sulaiman ne tace maza shigo dan haka anan kenan duk wanda ya kasance wato misali makaho ne wanda shi makaho ta hanyar sauti yake gane abubuwa to in har ya kasance ya fahimci wannan sauti kuma ya dau sheda akan haka ya bada sheda to wannan sheda ana iya karba yanzu misali matar makaho ya taba ganinta bai taba ganinta ba ta ina makaho yake gane matar shi ta hanyar sauti da zarin ya ji muryar ta kawai ya san ita ce to dan haka kuma anan kenan shine malamai waɗanda suka tafi akan cewa ba sa karban shedar makaho domin shi kawai ta hanyar sauti ne suka ce ai akan iya samun wani sauti yayi kama da wani sauti yayi tsammanin wannan ne alhali kuma ba shi bane ba to dan haka dai a takaice su magabata waɗanda suka tafi akan cewa ana iya karbar sheda ta makaho kenan sai ta hanyar tantancewa kenan makahon da aka san lalle ya tantance abu ya yi yakini akan shi kenan akan iya karɓar wannan shaida to shine anan malam ya zo da maganganun kenan waɗanda suke daga cikin magabata waɗanda suka tafi akan cewa za a iya karɓar shaidarsa wanda yana daga ciki kenan kamar yadda muka yi bayani irin sa Imam Malik su sun tafi akan cewa kawai kwata-kwata ana iya karɓar shaidar shi sawa'an kafin ya makauce ya dau shaidar ko kuma bayan ya makauce amma da yawa daga cikin jumhurin malamai su sun tafi akan cewa sai abin da ya dauka kenan kafin ya makauce amma bayan ya makauce ba za a karba ba dan haka dai anan daga cikin magabata ne waɗanda suka tafi akan cewa za a iya karɓar shaidar shi shine malam ya zo da su sannan malam ya zo da hadisi na biyu hadisi na farko a baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda na faɗa sami annabiyu sallallahu alaihi wasallama rajulan yaqra'u fil masjid wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum na karatun alqur'ani na karanta alqur'ani a cikin masallacinsa al-alif wal-lam anan lil-ahad kenan a cikin masallacin sa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana daga cikin gidan shi dakin Aisha Allah ya kara mata yadda ya ji wani mutum na karanta al-Qur'ani a cikin masallaci fa qala sai manzon Allah ya ce rahimahullah wannan mutum Allah ya ji kansa laqad azkarani kaza wa kaza ayatan asqattuhunna min surati kaza wa kaza manzo Allah yace tabbas wannan mai karatu ya tunatar da ni aya kaza da kaza wanda na sarayar da su daga cikin sura kaza da kaza wanda kamar yanda a wata riwaya cewa wanda an mantar da ni waɗannan ayoyi wannan mutum ya tunatar da ni shine yace laqad azkarani kaza wa kaza ayatan tabbas ya tunatar da ni aya kaza da kaza asqattuhunna wanda na sarayar da su min surati kaza wa kaza wato daga cikin sura kaza da kaza ma'ana ya tunatar da ni wa zada abdullahi ibn abdullahi an aisha radiyallahu anha Abdullah wana Abbad ibn Abdullah ibn Zubair wato ya dada a riwayar sa daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa tahajjada annabi sallallahu alaihi wasallama fi baiti wani dare tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahajjudi a daki na in aka ce tahajjud ita ce sallah ta dare sallar da ake yi bayan an yi bacci an tashi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak ma'ana tahajjada annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi baiti tace a wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin daki na ma'ana yayi qiyamul layl fa sami'a sauta Abbad manzon Allah sai ya ji muryar Abbad ibnu Bishr kenan ba Abbad ba wanda yake marwayacin hadisi shi Abbad marwayacin hadisin tabi'i ne shi dan Abdullahi ibn Zubair ne, shi ko wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji muryarsa Abbad ibn Bishr sahabin sa ne, shi ne yace fa sami'a sauta Abbad, wato manzon Allah sai ya ji muryar Abbad ibn Bishr yusalli fil masjid, wato yana sallah a cikin masallacin sa. Fa kana sai manzon Allah yace ya Aisha, yake Aisha, a sautu Abbadin hadha, shin wannan muryar Abbad ibn Bishr ce? Qultu na'am, nace kwarai. Kana sai manzon Allah yace Allahumma arham Abbad, Allah ya ji kan Abbad ibn Bishr. Manzon Allah ya masa wannan addu'a. Ta ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gane wannan mai karatu ta hanyar sauti? Dan haka makaho in ya gane abu ta hanyar sauti ya bada shaida, za a iya karbar shaida shi. Kamar yadda Aisha ta gane mai neman izinin shigowa gunta ta hanyar sauti shine Sulaiman ibn Yasar, tace masa shigo. Wannan dalilai ne wanda malam ya zo da su, dalili ne wanda malam ya zo da shi, wanda yake nuna cewa makaho in ya bada shaida za a iya karbar shaida shi, tare da cewa shi kawai ta hanyar sauti ne yake fahimtar abu. Kenan in har ya tantance wannan sauti, in ya bada shaida to za a iya karbar shaidar shi. Kamar yadda annabi manzo Allah ya tambayi Aisha yace a sautu Abbadin hadha, yace wanzo na murya Abbad ibn Bishr ce? Aisha tace na'am. Kaga ita ma Aisha bata ganshi ba, amma ta san sautin shi. Manzo Allah ya tambaye ta, ta tabbatar masa cewa sautin shi. Kala manzo Allah yace Allahumma arham Abbad, Allah ka ji kan Abbad. Wannan in kana zana kenan fadluli na Abbad ibn Bishr, sai ka shigo da wannan hadisi da manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya ji bansa. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abdullah ibn Umar, Allah ya kara musu yadda na faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl, lalle Bilal wato yana kiran sallah bilailin a cikin dare. An gane ko? Yana kira bilailin a cikin dare, ba'una anan bi ma'ana fi azrafiya, ai fi laili, kamar yadda can yace wa innakum latamurruna alaihim musbihin, sai yace wa bil lail, ai wa fil lail, shine yace inna bilalan yu'adhdhinu bilail, kusan da cewa shi Bilal wato yana kiran sallah ne a cikin dare. Fakulu wa shirabu, manzo Allah ya ce ku ci ku sha. An gane ko? Galinihin yin azumi kenan. Fakulu wa shirabu, ku ci ku sha, ma'ana ku yi sahur a takaici. A wata riwaya yake cewa kada kiran sallar Bilal ya hana ɗayanku game da yin sahur. Manzo Allah ya ce domin shi Bilal yana kiran sallah ne a cikin dare, sai ya ce ku ci ku sha, ma'ana ku yi sahur. Hatta yu'adhdhina, aw qala hatta tasma'u adhan ibn ummi maktum, a wata riwaya kenan yakan zo hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum, ko kuma hatta tasma'u adhan ibn ummi maktum, wato sai an kai lokacin da Abdullahi ibn ummi maktum wato yayi kiran sallah, ko kuma har sai kun ji kiran sallah na ibn ummi maktum. Kenan hatta anan bi ma'ana ila an ai ila an yu'adhdhina ibnu ummi maktum, har akai lokacin da Abdullahi ibnu ummi maktum wato zai yi kiran sallah. Sai yace wa kana ibnu ummi maktumin rajulan a'ma, wannan kenan kalima ce mudraja fil hadith, shi marwaycin kenan yake bada labari, yace wa kana ibnu ummi maktumin rajulan a'ma, shi wato Abdullahi ibn Ummi Maktum mutum ne wanda yake makahu, la yu'adhdhinu, baya kiran sallah hatta ya kula lahun nas, sai jama'a sun ce masa asbahata, ma'ana kawai gari alfijir yake, to sai an ce masa alfijir yake, to sannan yake kiran sallah. Kaga anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana halaccin ba da shaida ta makahu. Yanzu anan in yayi kiran sallah, kaga ya sanar da jama'a cewa lokacin sallah yayi kuma kowa ya yarda kuma a matsayin shi na makahu wanda shi ba ganin alfijir ba yake ba gani ba yake kenan sai an bashi labari wanda bugu da kari kamar yanda ya gabata wannan yana nuna mana wato ita sallar asuba kiran sallah biyu ake mata daya akan yi shi a cikin dare kenan gabanin ketowar alfijir amma ba muna nihi cewa cikin dare tun karfe 3 mutun ya tashi ya ta kiran sallah ba wannan sabanin sunna ne tsakanin shi kiran sallan na farko da na biyu duka baya wuce rubu'u sa'a ma'ana minti 15 tsananin shi in yayi minti 15 in yayi wanda shi kusa da ketowar alfijir kafin ya keto kamar misali ko rubu'u sa'a ake tashi yayi sannan shi kuma na biyun kenan bayan alfijir ya keto in alfijir ya riga ya keto ba tare da an yi wannan na farko to biyu za a yi a ba biyu ba za a yi ɗaya za a yi saboda shi wancan ɗayan daman hikimar da ta sa aka shar'anta shi saboda mutumin da yake falke yana qiyamul layl yana ambaton Allah to a sanar da shi cewa lokacin sallah ya kusa kenan ya dan shirya shi kuma wanda yake bacci domin a farkar da shi shi kuma na biyin ana yin shi ne domin a sanar da jama'a cewa lokacin sallar asuba ya shigo to dan haka kuma wato shi wan Bilal Allah ya kara masa yadda shine kamar yanda bayani ya gabata a darasinmu na Bulughul Maram wato shine yake yin as-salatu khairu minan naw as-salatu khairu minan naw domin wannan shine mahallin da ya dace da ita kiran sallah na farko kamar yanda akwai nassi sarihi daga Abu Mahzura Allah ya ji kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa wannan as-salatu khairu minan naw ka sanya ta a cikin kiran sallah na farko kiran sallah na farko shine anan mallan yazo da wannan hadisi a takeice ne alakar shi da baban kenan kasancewar Abdullahi ibn Ummi Maktum makahu ne kuma in yayi kiran sallah jama'a sukan karbi wannan kiran sallah su yarda da shi an gane ko tunda shaida ce ya bada akan cewa lokaci ya shiga kuma jama'a sun karba wanda wani yana daga cikin dalilan da suke nuna halarcin kenan karbar shaida ta makahu sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi ibn Abi Mulaika daga Al-Miswar ibn Makrama Allah ya kara musu yadda Al-Miswar yake cewa qadimat ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama aqdiya yace tufafi na al-kabbu wato sun iso gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an kawo dila wato ta tufafi na al-kabba lafazin aqdiya an gane ko jami'i ne na al-kaba idan aka ce al-kaba ita ce al-kabba al-kabba da ake fada a Hausa larauci ne aka dan gurguntar da shi al-kabba ake fada a Hausa nau'i ne wanda yake na tufafi amma a larauci abinda ake kiranta al-kaba to jam'un shine aqbiya ala wazni afniya kamar yanda in kace alfina sai kace afniya shine yace alqaba kenan shine yace qadimat ala annabi sallallahu alaihi wa sallama aqbiya wato wasu tufafi na alkabbu sun iso gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala li abi makhrama miswar yake cewa mahaifina makrama an gane ko kenan nan kace fa qala li abi makramatu dan karka dauki cewa abi makrama ka dauke shi a matsayin cewa kinaya ce kenan shi al-miswar shine yake fada yace fa qala li abi mahaifina makrama mai suna makrama sai yace da ni in balik bina ilaihi zo mu tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asa an yi hudiya na min ha shay'an me yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba mu wani abu daga cikin waɗannan alkabbu da suka zo zai ba mu wani tufafi daga ciki faqama abi alal babi, lokacin da muka isa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mahaifina makrama sai ya tsaya a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fatakallama, wato yayi sallama kenan, yayi zance, shine ma'ana yayi sallama. Fa arafa annabi sallallahu alaihi wasallama sautahu, manzon Allah sai ya fahimci ya sani muryar makrama, da yaji muryar ma manzon Allah ya sanna cewa makrama ne. Kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma'ahu qaba'un, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye sai ya fito tare da shi akwai alkyabba, ga mu faradin yazo, wa ma'ahu qaba'un, tare da shi akwai alkyabba, wa huwa yurihi mahasinahu, manzon Allah yana nuna ma makrama kyawun, wato ita wannan alkyabba manzon Allah yana nuna masa cewa mai kyawu ce, tana da kaza, tana da kaza, yana nuna masa. Wa huwa yaqulu, manzon Allah yana fada masa, khaba'atu hadha laka, khaba'atu hadha laka, daman kai na koyi ma wannan, daman kai na koyi ma wannan, tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaba masa ita, da yazo manzon Allah ya ringa nuna masa, ga ai tana da kyau kaza, tana da kaza, tana da kaza, wannan yana nuna mana halaccin ka nuna ma mutum kyawun abu, in ya jahilci kyawun abu ka nuna masa wannan abu yana da kyau, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, ka nuna masa. Kuma kafin ya iso daman, tuntuni manzon Allah ya zaba, ya wari, ya aje mishi, shine yake fada masa, khaba'atu hadha laka, khaba'atu hadha laka, na koye maka wannan, daman na koye maka wannan, manzon Allah ya dauka ya bashi. Ash-shahida anan shine, fa arafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sautahu, da ma yayi sallama manzo Allah ya gane muryar shi, da zai huto sai ya huto da alkyabbar ya ringa nuna masa. Kaga wannan yana nuna mana dalili ne wanda yake nuna halaccin karfar shedar makahu, saboda shi makahu ta hanyar sauti yake gane abu. Dan haka dai a takaice a tabbata cewa shi makahun kenan ya hakikance abu, ya hakikance abu, inda ya hakikance sautin an samu dalilai waɗanda suke tabbatar da haka, to kai tsaye ya halatta a karbishe da shi. Ina illa kasancewar su jumhurin malamai dai sun yi bayani, suka ce abinda ya ɗauka na shaida kenan kafin ya makauce, amma in bayan ya makauce ne ba za a karba ba, amma su waɗannan da malam ya kawo maganganunsu kenan wannan, in dai an samu dalili, ya hakikance abun, an samu dalilan da suke tabbatar da haka, to ana iya karɓar shaidar sawa'an kafin ya makauce ko bayan ya makauce. Babu shahadatin nisa wa qawlihi ta'ala, fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan, qala haddathana ibn abi maryam qala akhbarana muhammad ibn ja'far قال اخبرني زيد عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اليس شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل قل بلى قال فذلك من نقصان عقلها. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da shaidar mace, shaidar mata, an gane ko, hukuncin shaidar mata. Sai ya ce wa qawlihi ta'ala, da bayani game da fadar Allah mai girma da ɗaukaka, fa in lam yakuna rajulaini, in har waɗanda za su ba da shaida ba su kasance ba mazaje ne, akan cewa wane ɗan wane ya ɗau bashi abun wane, kamar yadda ya gabata kenan a cikin ayatul dayn, ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu, to shine da Ubangiji ta'ala yace wastashhidu shahidain min rijalikum, ku nemi shaidu biyu daga cikin mazajenku domin su zame muku shaida. Sai yace fa in lam yakuna rajulaini, in har ba su zamanto ba mazaje ne kenan ba a samu ba shaidu mazaje guda biyu, fa rajulun wa imra'atani, Ubangiji ta'ala ya ce to ku samu namiji ɗaya wa imra'atani, da mace biyu kenan su zaman toshe. Kenan wannan aya tana nuna shaida in dai ta mata ce, to mace biyu a matsayin namiji ɗaya take, mata koda sun kai dubu matsayin shaidar su gaba ɗaya a matsayin shaidar namiji ke take ko sun kai dubu. To shi ne anan malam ya zo da hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa, alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadati ar-rajul. Manzon Allah ya ce yanzu shaidar mace bata zamanto ba rabin shaidar namiji take? Kulna bala, matan suka ce kwarai kwarai ya manzon Allah, haka ne, tunda Allah ya faɗa fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani. Kala sai ya ce fa zalika min nuqsani aqliha, wannan shine abin da ke nuna tawayar hankali na mace. Kamar yadda wannan hadisi ya gabata, malam ya ciro gabar da yake da bukata da ita a nan a cikin khutba ce bayan sallar Idi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sai ya tafi, wato ya taranta taron mata. Manzo Allah yake musu gargadi, yake jan hankalinsu. To shi ne Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa wa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhibbi min kunna. Azan Allah yace ban taba ganin wato masu tawayayyen hankali, masu tawayayyen addini, waɗanda suke da gaggawar da wato tafiyar da hankalin ma'abucin hankali yace sama da ku mata. Wata mata sai ta tashi tace ya Rasulullahi, menene tawayar hankalin kuma menene tawayar addini? Manzo Allah sai yake cewa shin yanzu mace in tana al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi? Tace kwarai haka ne. Manzo Allah yace to wannan shine tawayar addininta. Manzo Allah sai yace alaysa shahadatul mar'a mithla nisfi shahadati ar-rajul, yanzu shaidar mace ba matsayin rabin shaidar namiji ba take? Matan suka ce kwarai. Kada sai yace fa zalika min nuqsani aqliha, wannan shine tawayar hankali na mace. Mu gane hankali da ban ilimi da ba. In aka ce ilimi, akan samu macen da tafin maza ilimi, amma hankali tsinkayen nesa da sanin abin da zai je ya zo, to mace tana da karancin lura, ita tana da karancin hankali, ita kawai abin da yake gabanta take kallo, ba ta tsinkayen, ba ta hangen nesa ta ga menene zai biyo baya, in nayi kaza menene zai faru, ita ba ta da wannan tsinkaye. Wanda mace sai ta ce rubuta mun takardata ta tsatsara ka, da zaran ka miƙa mata takardar kuma sai ta hudu kai ta fasa kuka, saboda rashin tsinkayen nesa bata san ba menene zai je yanzu. To shine yace fa zalika min nuqsani aqliha, manzo Allah yace wannan shine tawayar wato hankalinta. To dan haka dangane da shaidar mace, wato wasu malamai sun tafi akan cewa, malamai dai duka sun yi ijma'in kan cewa shaidar namiji, maza da mata tana halatta. Kamar in an samu namiji ɗaya an samu mace biyu, wannan shaida ta halatta. A inda suka yi sabani tare da cewa su jumhurin malamai sun tafi akan cewa shaidar mace akan karba ga abin da ya shafi bashi da abin da ya shafi dukiya, amma abin da ya shafi haddi da kisasi wannan suka ce ba a karɓar shaida ta mace. Abin da ya shafi kisasi da abin da ya shafi haddi, domin Ubangiji ta'ala ya ce fa iza lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a, in har ba su zo da shaidu guda hudu ba. Kaga anan maza ake ne, kamar yadda ya ce kuma wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda. Da haka suka ce da abin da ya shafi haddi da abin da ya shafi kisasi ba a karɓar shaida ta mace sai shaida ta maza. Inda suka yi sabani game da abin da ya shafi aure da saki da danganta wato da alwalanci, su jumhurin malamai sun tafi akan cewa anan ma ba a karɓar shaida ta mace. An gane ko? Me yasa? Saboda kasancewar wato aure da saki duka abu ne wanda ya kunshi halitta wato gaban mace da haramta shi. Don haka Ubangiji ta'ala ko ya faɗa a cikin suratul Talaq, yace wa ashhidu zawai adilin minku ku shaida ma mutum biyu waɗanda suke ma'abuta adalci daga cikin ku kaga nan ana maganar saki ne da aure da sauransu idan aka suka ce abin da ya shafi aure ma da wannan ba a karban shaida ta mace to dan haka a inda abinda namiji baya leƙawa sai mace anan ne ake iya karban shaida ta mace kamar abin da ya shafi al'ada abin da jinin al'ada ko abin da ya shafi aihuwa da da idan aka haifa da aka aiho shi yayi kuka ko bai kuka ba da abin da ya shafi aibuka na mata to anan ana anan ne ake karbar shaida ta mace abin da ya shafi kuma bashi da abin da ya shafi al'amarin dukiya dalili shine waccan aya da Ubangiji ta Allah ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani kina wannan aya tana nuna ana iya karbar shaida ta mace to shine dai a takaice anan kenan mallan yazo da yayi wannan babu babu shahadatin nisa kenan babu wanda yake bayani game da shaida ta mata kenan akwai inda ake karbar shaida su akwai inda ba a karbar shaida su kamar yanda kenan magabata suka yi bayani nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya zafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka